Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabi a rana ta biyu a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai bayanansu sun fi mai da hankali ne akan batun coronavirus da batun raba rigakafin annobar tsakanin kasashe. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata batun raba rigakafin COVID-19 daidai wa daidai a duniya ya zama babban abin da yaki da annobar zai fi mai da hankali kafin duniya ta yi sara a wannan yaki da COVID-19. Shi ko shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana yadda annobar COVID-19 ta yi wa tattalin arzikin Afirka illa.
More than 13 million Africans starting to extreme poverty in 2020.
Ya ce sama da 'yan Afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020, kana wasu miliyan 40 kuma ka iya fadawa cikin talaucin. Lallai tasirin cutar akan Afirka ya yi matukar muni. Ayyukan yi miliyan 100 ne aka yi asararsa a Afirka. Ya ce mafita ɗaya ita ce yi wa kimanin kashi 70 cikin 100 na al'umman Afirka rigakafi cikin ɗan lokaci, kamar yadda aka yi a wasu wurare na duniya. Hakan zai taimaka a ido. Baicin babban taron Majalisar Dinkin Duniya, akwai taruka da dama kuma da ake gudanarwa, inda wasu manyan jami'an gwamnatocin kasashe ke yi domin kai masu saka jari a kasashensu. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle shi ma ya yi kokarin kasa hajjarsa domin samun masu zuba jari zuwa jiharsa. Sai dai ya fara mana bayani ne da ƙaryata rahotanni da ke cewa ya shigo nan Amurka ne saboda matarsa ta haihu.
An yi magana Atlanta, yanzu wani gari muke? Muna New York ko? Saboda haka magana ce ta 'yan siyasa, kuma wannan ai in ka bi a matsayinka na shugaba ba za ka, in ka ce sai ka yi ma abin da mutane ke faɗa ba za ka zo ka yi aikin da za ka yi. Sannan kuma a matsayina na gwamna shi ke nan babu abin da zan taya zuɗo ma jiha sai in koma jiha in zauna. Ai babu wanda zai yi wannan. Sannan gwamnan nawa annan? Gwamnan Sokoto ya zo, gwamnan Ekiti ya zo, na Plateau ya zo, na Niger ya zo, mutane da yawa sun zo, gwamnoni sun zo. So ni shi ke nan don ɗaiɗai ina jin tsoron ka a ce in zo ka yanzu. So wannan kai tabbatunsu wasu ne ke ba su kuɗi suna faɗar wannan, kuma wannan ba zai taɓa razan da ni ba.
Akwai kuma sauran shugabannin Afirka da dama da za su yi jawabansu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, ciki har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.